a shirinmu na Ramadana da yake ana sauran kwanaki kadan a shiga 10 ta karfe. A yau dandalin VOA zai tattauna ne da Malam Abba Ibrahim dangane da yadda ake neman daren Lailatul Qadr.
Yawa sunana Abba Ibrahim Abubakar.
Me ya kamata musulmi ya yi domin riskar daren Lailatul Qadr?
Daren Lailatul Qadr dai kamar yanda duka muka sani wani dare ne mai muhimmanci wanda musulunci ya tabbatar mana da shi, kuma shi wannan daren dare ne wanda ake samun sa a cikin watan Ramadana a mara ta kwanakin karshe na shi wannan wata na Ramadan. Wana a takaice dai shine daren Lailatul Qadr.
Shi ake sa ran daren Lailatul Qadr.
Kamar yanda aka rawaito a hadisai, Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi masa kwatankwashin irin wannan tambayar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata amsa da cewar musulmi ana buƙatar sai zage damtse musamman a cikin wannan daren na Lailatul Qadr. In Allah ya sa ya dace da wannan daren na Lailatul Qadr, yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon sa ba komai bane ba face aljannar firdausi madaukakiya, wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani za mu gani cikin suratul qadr yake gaya mana muhimmancin yin bautar Allah a wannan dare na Lailatul Qadr, wanda yake gaya mana cewar in mutum Allah ya bashi sa'a ya dace da wannan dare na Lailatul Qadr daidai yake da watanni 1000 kayi su kana bautar Allah a cikin su a iya wannan daren Allah ya saka dace. Wannan dai a takeice shine abinda ake bukata mai ibada yayi shine zage damtsi sama da kowane lokaci a cikin wannan dare na Lailatul Qadr.
Akan ce akan riski wasu alamomin daren Lailatul Qadr.
Daren Lailatul Qadr kamar yanda malamai na musulunci suke mana bayani duba ga hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama shine kwanaki 10, darare na kwanaki 10 a cikin watan Ramadana. A wannan darare ake neman sa daga cikin mara ta waɗannan dararen. Me ake nufi da mara? Sune 21, 23, 25, 27 sai kuma 29. A cikin waɗannan darare ne ake sarin insha Allahu ta'ala, in Allah ya kadarta kana daga cikin waɗanda za su rabauta da dacewa da shi zaka samu wannan dare insha Allah.
Wani irin addu'o'i musulmi ya kamata yi a daren Lailatul Qadr?
Kamar yanda na faɗa a baya shine dagewa ake yi a zage damtse a bauta wa Allah sama da duk lokutan da aka saba ana yi. Wannan dagewar kuwa in muka ce dagewa ina jin ai kalma ce mai sauki, kowa zai fahimci me ake nufi da dagewa. Misali in kana nafiloli kowane dare raka'a 2, raka'a 4, raka'a 6, yanzu sai ka zage damtse kai sama da wannan. Kuma za mu gani mutane kowa yana da bukatunsa na alkhairi. Dare ne wanda in ka roki Allah insha Allahu ta'ala tabbas ne babu ko shakka addu'arka Allah zai karbe ta kuma za a biya maka bukatunka fara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Mutane suna yawan faɗan waɗannan alamomin, akan ce wai za ka dinga gano Ka'aba daga inda kake, komi zai yi flat, bishiyu wane ne duka da za ka. Wannan gaskiya babu wani hadisi kamar yadda malamai suke faɗa da ya tabbata game da wannan, illa iyaka dai abinda yawanci suka fi rinjayarwa shine akasari za ka ga yammaci na ranar da akan tunanin za a dace da wannan daren, za ka ga daren ya ɗan canja yanayinsa, irin iskarsa da sauran waɗannan. Nutsuwa ta cikin daren za ka ji ta isa ma daban take da sauran darare waɗanda suke ba wannan daren bane na Lailatul Qadr. Wannan dai kusan dai shine gaskiya abinda zan iya cewa game da wannan. Eh gaskiya kai tsaye dai ba za mu ce wai abinda suka yi na bauta bai halatta ba, amma dai wannan dai kusan wani dan wayo ne haka da mutane suka yi. Mutum sai je kwanta ya baccin sa abinsa sai wannan daren ya ana tsammanin wannan rana ita ce ranar da za a dace, sannan sai mutum ya tashi ya kama ibada. To irin dai waɗannan dai gaskiya dai abinda ni dai zan ja hankalinsu akai shine ita bautar Allah yin ta ake kan jiki kan ƙarfi, kuma ba wai lokaci ake zaɓa a wannan lokaci zan yi a lokaci kaza ba zan yi ba. Lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ni'ima ce a gare mu, dukkaninsu za mu yi amfani da su gurin bautarsa yanda yake, kuma yanda annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu. To kenan in muka yi la'akari da wannan za mu ga ba daidai ba ne ba mutum ya ce wai iya wannan dararen a su ne zai yi bautar. Ni a gurina nan kamar misali wani wayo ne, sauran ba kai ba ga wannan kai kuma irin wannan gaskiya ba su cika ma dacewa ba. Allah subhanahu wataala yayi waɗanda suka dace da ganin Lailatul Qadri tanadi mai yawa. Daga cikin wannan tanadin shine rahamar da ya gaya mana mala'ika Jibrilu da sauran mala'iku suna sakkowa da su na game da albarka na farko kenan. Na biyu, duk abinda muka roki Allah subhanahu wataala abin ba za a jiyo mana da addu'ar mu ba, za a karbe ta amsa mana ita. Wannan tanadi ne. Daga ciki akwai aminci. Mutane suna samun kansu cikin wani aminci na musamman wanda ba za ka same shi a sauran dararen ba. Wannan ma wani tanadi ne na Allah subhanahu wataala game da bayinsa. Ga kuma bugu da ƙari, yardarsa, zai yarda da bayinsa, yarda ta musamman wadda ba lalle ne ka same ta a wani daren wanda yake a wajen wannan wata dare na Lailatul Qadri. Akwai addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da Nana Aisha da ta tambaye shi idan ta ga daren Lailatul Qadri me ya kamata ta yi a wannan daren. Ya koyar da ita wannan addu'ar wadda ya ga mata in Allah ya sa kin yi dace kin ga wannan daren na Lailatul Qadri, wannan addu'ar ita ce zaki karanta. Addu'a ce ta neman rahamar Allah, neman gafararsa.
To madalla da fata,
kamar yadda nake faɗa, Nana Aisha radiyallahu anha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewar idan Allah ya sa ta dace da daren Lailatul Qadri me ya kamata ta roki Allah. Shine ba ta wannan addu'ar ƴar kaɗan ce dai, amma sai tarin albarka da falala a cikinta. Shine yake in ta dace da kita karanta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Musulmi za su amfana da abinda aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA.